أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا شابيو غوت الربيع الأول وتانا أكو أجير وتن مسلم في هجر من زعن الله صلى الله عليه وسلم دقا مكة زوى مدينة شكرة دبوتا دبري هدو da 40 da 7 muna cikin karatun littafin hadisi bulughul maram min adillatil ahkam na al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullah ta'ala karatun mu da ya gabata mun tsaya bisa kan hadisi na 331 ne ko da mu tashi bisa kan hadisi na 332 insha Allah ta'ala shine hadisin ibnu umar wa an ibnu umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kana idha qa'ada litashahhud wada'a yadahu al-yusra ala rukbatayhi al-yusra wal yumna ala al-yumna wa aqada 53 wa ashara bi isbu'ihi as-sababa رواه مسلم وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تل الإبهام دقى ابن عمر يدعى الله تتبطى أغريسه يتي للي من زعى الله سيراد أمن شان الله ستبطى أغريسه يا كسنجي إذن يزونا دومين ينتهي وضع يده اليسرى على ركبتيه اليسرى يرى دور هنن شنهجو أكون قيوان شنهجو واليمنى على اليمنى hannun dama ya dora shi akan gwiwan shi na dama wa aqada 53 kuma sai ya kulla 53 wa ashara bi isbi'ihi as-sababa kuma ya dora nuni da yatsan shi manuni rawahu muslim wa fi riwayati lahu a cikin wata riwaya ta shi wa qabada asabi'ahu kullaha sai ya damke ɗan yatsin shi gaba ɗayan su wa ashara billati talil ibham sai nuni da wacce take bima babban dan yatsa wannan hadisin na ibnu umar cikin shi akwai karantar da mu yanda ake son hannayen mutum su kasance lokacin da yake zama tahiya ko kuma lokacin da yake zauna bayan dagowa daga sujada shine ana son mutum ya dora hannun shi na hagu akan wato cinyar shi ta hagun kusa ga gwiwan shi ya tsin shi su fuskanci alƙibla su ma ya dora hannun shi na dama a bisa kan cinyar shi kusa ga gwiwan shi ya tsin shi su fuskanci alƙibla kinan ya tsin shi guda uku da ɗan ƙaramin yatsa da wanda yake bi mashi da yatsa na tsakiya kinan sai manuni shi kuma manuni zai nuna shi shi kuma babban ɗan yatsa shi ma zai dunkule shi kinan dan haka lokacin da mutum ya zauna a zaman tahiya zai dunkule hannun shi haka na dama sai ya dora shi haka akan cinyar shi yana nunawa da wannan dan yatsan manuni sannan an rawaito cewa akwai wata sifa ta biyu ita ce zai dunkule dan yatsan shi wanga karami da mai bi mashi da wannan na tsakiya shi kuma wanga babban dan yatsan nashi sai ya hada shi da wannan na tsakiya ya kamar yayi kewaye sai ya haka ya aza hannun shi haka kinan wannan shi ma ya zo cikin sifar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake dora hannun shi sannan akwai sifa na uku shine zai dora hannun shi hannayen shi kenan gaba daya zai dunkule su sai wannan babban dan yatsan da shi da wannan manonin kenan sai ya sake su haka shi wannan dan yatsan yana haka manonin yana haka sai ya aza bisa cinyar shi haka kina wannan sigai guda uku dukkanin su kowane mutum yayi sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yana yin haka nan lokacin da yazo to kinan yin haka nan kin kuma wannan yana cikin mustahabbai na sallah da ce mutum ya ki kwata kwata ya aza hannun shi irin na hagun irin yanda ya azana hagun haka ya azana dama, to babu wani tangarda tattare da shi, sai dai kawai ya bar mustahabbi daga cikin mustahabbai na sallah. Sannan idan mutum ya nuna dan yatsan nan nashi, wasu malamai sun ce nuni ne yake zuwa ga kadaita Allah, shara ne zuwa ga tauhidi nuna yatsan nan. Wasu kuma malamai sun ce wato nuni ne yake yi zuwa ga kamar yana addu'a ne, yana roƙon Allah, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da yawa idan yana addu'a yana nuna dan yatsan shi, kamar yanda yake yi cikin hudubar Juma'a. In yana addu'a a hudubar Juma'a ba ya daga hannuwan shi, sai dai ya daga dan yatsan shi. To sai wasu suka ce nuni ne akan addu'a wannan dan yatsan da yake daga, wasu suka ce nuni ne akan kadaita Allah da daita shi, har ma wasu malaman fiqh suka ce guduma ce ta dukan shaydan kinan yatsan nan da yake nunawa. To sai in ya nuna yatsan ya motsa shi, koko dai kawai zai tada shi tsaye ne. To game da motsa shi malamai suna da sabani, akwai maganganu guda hudu na malamai, daga cikin su akwai wanda suka ce zai yi ta motsa shi ne in ya daga shi, ta motsa shi tun daga farko har karshen sallamewa. Daga cikin su akwai wanda suka ce zai motsa shi wani lokaci wani lokaci ya bar shi kahe. Daga cikin su akwai wanda suka ce zai bar shi kahe ne dindindin. Daga cikin su akwai wanda suka ce zai dora motsa shi ne lokacin da yake cewa ashhadu alla ilaha illallah, lokacin da yake fadin haka sai dai lokacin ne zai motsa shi. Daga cikin su akwai wanda suka ce zai motsa shi ne lokacin da yake yin addu'o'i, Allahu a'lam. Don haka kenan idan mutum ya motsa dan yatsan shi, motsawan kenan bai da matsala, ya tabbata cikin sifar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kalkar dan yatsan shi. Don haka kenan babu matsala idan mutum ya motsa shi. Shi yasa wannan hadisin na Abdullah ibn Umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya zauna domin tahiyya, to yana dora hannun shi na hagu akan gwiwoyin shi na hagu, na dama akan na dama, wa aqada 53, kuma sai ya kulle yatsun shi kulli wanda yake nuni akan 53. To wannan kuma wata hanya ce daga cikin hanyoyi na lissahi a wajen Larabawa a da, wanda suke ce mashi hisabul asabi' kenan lissahi da yan yatsu, ko kuma wasu na ce mashi jadwalul asabi', kamar yanda akwai kalolin lissahi a wajen Laraba a da, kamar hisabul jummal da makamantansu. To wannan wani kala ne daga cikin kalolin lissahi a da ake amfani da shi lokacin da ba a iya rubutu ba a iya karatu, musamman wajen abin da ya shafi karatun rabon gado da sauransu. Kenan Imamu San'ani ya kawo misalai na wannan lissahin a cikin littafin shi wanda yake sharhin Bulughul Maram Subul Salam. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم دغ عبد الله بن مسعود يدا الله تتبتا اغريش يتي ما ايكين الله تيرا دا امنچن الله سكارا تبتا اغريش يا ويويو زوا غريم فقال سي يتي اذا صلى احدكم فليقل اذن دينكو يي صلى تو يتي التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه سنة يزعب الدعاء تهبرجه فيدعو سيروك الله. متفق عليه. واللفظ للبخاري بخاري ده مسلم سكرويتو شي وما لفظنا البخاري ني. وللنسائي كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد لفظ النسائي يچه من كسانچه منا فدي غبانن افرلنتا مامو تحيا ولي احمد لفظنا وجن امام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وامره ان يعلمه الناس للي النبي سيرا ده امنچن الله سو تبتا اغري شي ya koya mai tahiyya kuma ya mai umarni ya koya ma mutane ita. Wannan hadisin na Abdullahi ibn Mas'ud yana karantar da yanda ake karanta tahiyya a cikin sallah, kuma a cikin riwayoyin da suka zo bisa kan tahiya hadisin Abdullah ibn Mas'ud shine hadisi mafi shahara wanda malamai suke aiki da shi haka akwai riwayoyi daban-daban wanda suka zo da tahiya da lafuzza daban-daban kamar yanda watakilan malam zai ambata anan to amma dai riwayar da ta zo daga Abdullah ibn Mas'ud ita ce riwaya mafi shahara mafi inganci da haka malamai suke aiki da ita sama ga duk sauran kenan ita ce ya kamata mutun ya lizumta ya dorayi sauran riwayoyi da aka rawaito in mutun ya canza yayi wata kala wani lokaci to babu matsala domin saboda ya tsare wannan sunnah Abdullahi dan Mas'ud yake cewa manzon Allah ya juyo zuwa gare mu sai yace idan ɗayan ku yayi sallah to yace kenan ya karanta wannan tahiyya at-tahiyyatu lillahi at-tahiyyatu ma'ana kalolin girmamawa lillahi sun tabbata ga Allah at-tahiyyat jam'i ne na at-tahiyyatu at-tahiyyatu shi kuma shine at-ta'zim girmamawa girmamawa ya tabbata ga Allah dawwama da wanzuwa sun tabbata ga Allah kaskantar da kai ya tabbata ga Allah surmayawa da sunkuyawa da dukawa da gaisuwa duka sun tabbata ga Allah subhanahu wataala kine ma'ana wannan at-tahiyyatu lillahi dan haka duk wani kalan gaisuwa na dukawa dan girmamawa da sunkuyawa da yin sujada duk wani kalan girmamawa to ya tabbata ga Allah was-salawat haka ma da salloli as-salawat jam'i ne na as-salatu yine salloli gaba daya gaba dayan salloli salloli na farilla da salloli na nafila dukkanin su sun tabbata ga Allah na Allah ne dama qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin dama salloli gaba daya na Allah shine yace kamar yanda dukkanin wasu kaloli na gaishe-gaishe da girmamawa sun tabbata ga Allah to haka nan ma salloli gaba daya sun tabbata ga Allah subhanahu wataala wa tayyibat at-tayyibat min al-aqwali wal af'al at-tayyibat sunni ababe masu kyau masu dadi sunni at-tayyibat dan haka duk wani aiki mai kyau duk wani kalma mai dadi to ya tabbata ga Allah dama Allah subhanahu wataala yana karban aiki ne mai kyau ingantacce tsarkakakke inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyib dan haka Allah ta'ala bai karban aiki sai mai kyau ingantacce to shine aka ce at-tayyibat duk wasu kyawawan ababe na magana ko na aiki to sun tabbata ga Allah ilaihi yas'adul kalimu at-tayyib wal 'amalu salih yarfa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu assalamu suna ne daga cikin sunayen Allah al-malikul quddus as-salamul mu'min dan haka assalamu suna ne daga cikin sunayen Allah assalamu sannan kuma ana fassara shi da ma'anar assalam ma'ana kubuta assalam assalamatu min jami'il afat kubuta daga dukkanin wasu matsaloli to dan haka assalamu alayka kenan kubuta daga dukkanin aibi da tawaya da matsala ya tabbata a gare ka ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi annabiyyu kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ake nihi domin ma'arifa ya nuna shi ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi kalmar annabiyyu daga annubu'a ne ko kuma annabuwa annubu'a shine arifa girma daukaka shine arifa dan haka an kira annabi ne annabi saboda matsayi ne wanda yake madaukakin matsayi wannan a yaren larabci kenan amma istilahi malamai sun ce Allah annabiyyu shine man uhiya ilaihi wa lam yu'mar bit tabligh wanda aka mashi wahayi ba a mai umarni ba ya isar shi kuma ar-rasul shine man uhiya ilaihi wa umira bit tabligh wanda aka mai wahayi kuma aka mai umarni ya isar da haka suke bambancewa tsakanin annabi da manzo da bambance guda biyu bambanci na farko shine dukkanin manzo annabi ne amma ba dukkanin annabi bane manzo bambanci na gaba shine shi manzo shine wanda Allah ya lizumta mashi isar da sako zuwa ga mutane ba wai aka ce man uhiya ilaihi wa lam yu'mar bit tablighi, wanda aka mai wahayi ba a mai umarni ya isar ba. Isarwa ba shine ya kira mutane ba ko ya faɗa musu, a'a, isarwa shine cilasta mu mutane ka ce su in ba su yi ba. To dan haka manzo shine wanda aka cilasta mashi cewa sai ya cilasta mu mutane biya, in ba haka ba ya kace su. Shi kuma annabi shine wanda ba a dora mai haka ba. Suka ce wannan shine bambancin annabiyu da ar-rasul. Wasu kuma malamai sun faɗi wani bambancin wanda ba wannan ba. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kubuta ta tabbata a gare ka ya kai annabi da rahmar Allah wa barakatuhu da albarkokin shi. Albarka shine wato wanzuwa alheri da haɓaka shi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kubuta ya tabbata a gare mu kuma ya tabbata akan bayin Allah salihai. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace, idan mutum ya faɗa haka to yayi sallama akan duk wani bawan Allah da yake cikin sama ko a ƙasa. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Ashhadu an la ilaha illa Allah, ina shaida, ina kudircewa a zuciyata kamar yanda nake faɗi da harshe na, babu wani wanda ya cancanta a bauta mai sai Allah shi kadai. Wahdahu, kaga an kace ashhadu an la ilaha illa Allah, dama ya zamo ya kumshi ababe guda biyu, annafi wal ithbat, korewa da tabbatarwa. Ka kore bauta daga duk wani wanda ba Allah ba, sannan ka tabbatar da ita ga Allah. To in kace wahdahu, wannan karfafa tabbatarwa ne kai. In kace la sharika lahu, wannan karfafa korewa ne kai. Kenan wahdahu wannan taukidi ne lil isbat, la sharika lahu taukidi ne lin nafi. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, kuma ina shaidawa lalle annabi Muhammad, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, abduhu bawan shi ne, wa rasuluhu kuma manzon shi ne. Ina shaidawa da haka, ina kudirce shi a zuciya, ina furta shi da halshina. Annabi Muhammad abduhu bawan shi ne, wa rasuluhu kuma manzon shi ne. Hada abduhu wa rasuluhu yana da ma'ana mai kyau. Domin an hada waɗannan biyun, to mutum ya kore makan shi, wato ya kore makan shi tawaya, sannan kuma ya kore makan shi wuce iyaka. In kace abduhu bawan shi ne, yanzu kaga nan wurin ka kore guluwi da wuce iyaka. Ka tsai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin shi wanda ya dace da shi, shine bawan Allah. Ba Allah ba, ba tsaran Allah ba, ba wanda yake daidai da Allah ba ko yake gogayya da Allah, a'a, bawan Allah. Wannan kaga cike akwai tabbatar da haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da shi. Abduhu bawan shi ne. In kuma kace wa rasuluhu, wa rasuluhu, to na wurin ka kore wato tawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, domin wasu ba su yarda da annabi ne ba, suna kallon shi makareci. To kaga kai kenan ka, in kace abduhu ka kore guluwi, in kace wa rasuluhu ka kore takfir ko kuma tafrid. Dan haka cike akwai kore al-ifrat wa tafrid, abduhu wa rasuluhu. To idan mutum ya faɗa haka, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace, thumma yahtar thumma yatakhayyar min ad-du'a'i a'jabahu ilayhi, sannan ya zabi addu'a daga cikin addu'o'i wanda ya fi burge shi. Kaga an bar addu'an sa kenan, ya zabi kowace irin addu'a ya zaba. Sai dai akwai addu'o'i wanda suka zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wasu ma da sigar yayi umarni a dorai, to sai mutum ya gabatar da su. Kuma yana da damar ya kawo duk wata addu'a shi, duk wata bukatar shi ta duniya ko ta lahira, duk abin da yake kwadayi a wajen Allah, sai ya kawo shi bayan gama tahiya. Fa yad'u kenan, sai roki Allah da shi. Muttafaqun alayh. Lafazin Nasa'i yace, kunna naqulu qabla an yufrada alaina at-tashahhud, mun kasance muna fadi da gabanin a fardanta mu tahiya. To wannan lafazin ya nuna ashe tahiya farilla ne, wajibi ne yin tahiya. Don haka wasu malamai sun bambance tsakanin tahiya ta farko da tahiya ta biyu. Sun ce tahiya ta farko sunna ce, tahiya ta biyu kuma rukuni ce. Wasu kuma suka ce tahiya ta farko wajibi ce, tahiya ta biyu rukuni ce. wasu kuma suka ce tahiyya ta farko mustahabbi ce, tahiyya ta biyu wajibi ce. Ala kulli hali dai, wato yin tahiyya dole ne, domin wannan hadisin ya nuna qabla an yufraba alaina, kina ya nuna ashe farlanta ta ne akai. Sannan a riwayan Ahmad yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi tahiyya, kuma ya mai umarni ya koya ma mutane. Sannan kaga tahiyya wadda ake karantawa cikin sallah ya nuna koyanta ake yi, ba zuwa ba ake kawai ai tararame. Wali Muslim an ibn Abbas qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna at-tashahhud at-tahiyyatu al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillahi ila akhirih. Wannan riwaya ta Ibn Abbas ce a cikin Sahih Muslim. Yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana koya mun tahiyya, yana cewa at-tahiyyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Wannan wata siga ce daga cikin sigogi na tahiyya. Idan mutun yayi ta wasu lokuta babu matsala, sallar shi tayi kuma tahiyyar shi tayi, yana mutun yana da damar yayi wannan sigai ko kuma yayi waccan. Amma waccan ita ce tahi shahara wajen malamai, ita malamai suka yi aiki da ita. To babu lahi wani lokaci sai mutun yayi irin wannan kalai dan ya rike ta ita ma. Wa an fadala ibnu ubayd radhiyallahu anhu qala sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salati. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutun yana addu'a cikin sallan shi, wa lam yahmadillahi wa lam yusalli ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bai gode ma Allah ba, bai yi salati ba ga annabi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Faqala sai yace ajila hadha, wannan yayi gaggawa. Thumma da'ahu, sannan ya kira shi. Faqala sai yace idza salla ahadukum, idan dayanku zai yin sallah, kina addu'a ce anan, idan dayanku zai yin addu'a fala yabda bi tahmidi rabbih, to ya fara godiya ga ubangijin shi, wassalamu alaihi, da yabo gare shi. Thumma yusalli ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sannan yayi salati ga annabi, tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi. Thumma yad'u bi ma sha'a, sannan yayi addu'a da abin da yake so. Rahu Ahmad wa salasa sahih Tirmidhi wa Ibn Hibban wal Hakim. Wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ladubba daga cikin ladubban addu'a, shine duk wanda zai yi addu'a a cikin sallan shi, to ya fara gabatar da yabo ga Allah, ya bi Allah, sannan ya kawo salatin annabi sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda kaga idan mutun ya gabatar da tahiyya, akwai yabo ga Allah cikinta, sannan ya kawo salatin annabi, sannan sai ya faɗi buƙatocin shi. To haka nan ne dama cikin sallah. To banda cikin sallah ma, cikin duk lokacin da mutun za yi addu'a, wannan yana cikin ladubba na yin addu'a, ya gabatar da yabo ga Allah. Sai dai idan addu'ai ta zamo wato muƙayyada ce, ta zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wuri kaza kaza yake karantawa kadai, to nan sai ka tsaya iya abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi, ba sai ka kawo ba sauran. Amma duk inda ake yin addu'a a sake, to kana da damar ka bi ladubba na yin addu'a, ka fara da godiya ga Allah da yabo ga Allah, sannan ka kawo salati ga manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, to sai ka roki Allah, sai Allah ya karba ma. Wa an abi mas'ud radiyallahu anhu qala qala bashir bin sa'd, ya rasulullah, amarna Allah an nusalli alayka, fa kayfa nusalli alayka? Fa sakata thumma qala qulu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم. رواه مسلم. وانا حديث ان أبو مسعود رضي الله عنه. أبو مسعود شيني أقبة بن عامر الأنصاري البدري. شي أبو مسعود أنا شي مشى البدري. Sai mutum ya dauka kamar ya je yakin Badar, shi kuma bai je ba, don haka ana ce masa Albadari ne, sanadiyar ya zauna a wurin da ake kira Badaru. Ai Badar dama sunan waje ne, to shi ba ya cikin wanda suka je yakin Badar. Amma sai da yawa za ka ga an ce an Abi Mas'ud Uqba ibn Amir Albadari radiyallahu anhu qala Bashir ibn Sa'ad. Yace Bashir dan Sa'ad ya ce, wannan Bashir dan Sa'ad shine baban Nu'man ibn Bashir, sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace Bashir dan Sa'ad ya ce, ya Rasulullah, ya ma'aikin Allah, amarna Allah an nusalli alayka, Allah yayi mamu umarni mu dora yi ma salati fa kaifa nusalli alayka to yaya ne zamu yi ma salatin nan to kaga tambaya yayi yaya zamu ma salati saboda Allah ya umarni a cikin suratul ahzab Allah yace inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi lalle Allah da mala'ikun shi suna yin salati ga annabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi ya ku wanda suka yi imani ku dora yin salati a gare shi to Allah ya mamu umarni mu dora yin ma salati yaya ne zamu dora yin ma salatin nan fasakata ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin shiru wasu sahabbai suke cewa sai da muka yi gurin inda bai zo da wannan tambayar ba muna ganin kamar ya sanya manzo Allah cikin takura dan manzo Allah yayin shiru tsawon wani lokaci can sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina mai tambayar nan haya noke sai yace ga nan ya ma aiki Allah sai yace qulu ku dora cewa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku dora cewa ya Allah kai salati ga annabi Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kuma kai salati ga alayan annabi Muhammad suwaye alayan shi to kalmar al tana zuwa da ma'anar al-atba mabiya kamar yanda Allah ya ce wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al-adab kaga mabiyan fir'auna sannan kalmar al tana zuwa da ma'anar wato tana zuwa da ma'anar makusanta al-qaraba makusantan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka in ana zance a babin zakka aka ce alayan manzo Allah kai tsaye makusantan shi ne wadanda cin zakka ya haramta a gare su alu aliyin alu aqilun al abbas su ne wayannan to in kuma ana zancen salati anan to kai tsaye ana nihin mabiyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan akwai karin bayani cikin littafin ibn qayyim al-jawziyya jala'ul afham yana wannan ya kawo magana daki-daki akan fassara wannan salatin ka a wallafa littafin ne dan ma ya fassara salatin annabi don haka kama sallaita ala ibrahim kayi wa annabi da shi da mabiyan shi salati kamar irin yanda kayi wa annabi ibrahim salati barik ala muhammad kayi albarka ga annabi muhammad wa ala ali muhammad da mabiya annabi muhammad kama barakta ala ibrahim kamar yanda kai albarka ga annabi ibrahim fil alamin innaka hamidum majid lalle kai abin godiya ne kuma mai girma ne a cikin tahalikai baki daya to kaga wannan shine salatin da ake karantawa kuma wannan shine mahihicin salati babu wani salati a bulbushin duniya wanda yafi wannan da kaji mutum yana tsayin wani salati da wasu lafuzza kuma yana cewa wanda salatin yahi kowane a duniya ƙarya ce yake wallahi ƙarya ce yake domin wannan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama ya koya shi babu wani salati sama ga wannan manzon Allah sallallahu aka tambaya yaya zamu yi maka salati sai ya ce ku dora cewa kaza ya faɗa wa sahabban shi ayyuwa manzon Allah sallallahu ya faɗa wa sahabban shi wannan salatin amma sai daga baya wani ya gane shi ta mafarki ko ya gane shi ta bayan katanga bayan rasuwar shi da shekaru sai ya bashi wani salati daban ya ce mashi kuma wannan salatin yahi in dai da gaske ne wani ya baka wani salati ya ce maka yahi wannan to shi dan ne ya baka shi in ya tabbata da gaske wani ya baka salati kuma ya fada ma kiri-kiri cewa yahi wanga to ba mu shi kwankwanto cewa shi dan ne ya baka shi amma salati wanda ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine duk da nan wurin da bid'a tai ka tutu a yankin mu na Afrika nan sai zamana salatul fati shi yafi shuhura shi aka sani a da amma yanzu an fara mance shi masha Allah da duk inda aka ce ayi salati mutum bai ma ai wani salati ba sai wancan salati salatul fati shesa ana zanan suna da ana zanan suna kamin mutane su gano gaskiya ko aga zanan suna ya bace batan kututu ya batan damu sai ka neme shi karasa to da nan mara duk kullum ma in ka taso da sahi akwai inda ake zanan suna sai ga mutane da an yi sallah kuma lokacin ha mutane sun yi tsare sallah asuba saboda da an gama ta ake tahiyya kuma akwai waina akwai tu akwai abani to mutane da suka ga suna shan azaba akan bin galgajiya sai suka fara gano cewa wannan ha gaskiya ce karshe sai aka bari yanzu ka duk da yanzu akwai daidai ku ka iya samun daidai ku masu kahuwa yan galgajiya amma dai wannan wayaki da kai yanzu da kudin ka kana neman zanen suna mara daya bace to aiki yan Izalan su suka wayar ma mutane da kai tun ana fada ana ƙarya ce kuke suna kawo hujjoji an mutane sai kai suka gamsu wallahi tallahi zanen sunan nan shikenan kasuwa yan zanen suna ta mutu amma an ka duba nan wurin duk wanda ya kai shekara 20 ko sama ga haka to sai ka tarda an mai zanen suna anan cikin gari da waya kaga mutum ya kai shekara 20 amma rada ce ba a mai zanen suna ba an yi saboda lokacin ko ina ma yi aiki ko ina yin shi aiki akwai wahala sahiya ta waye baka ga ana shirye shiryen zanen suna ba unguwanni daban-daban wasu ma da an kare nan za su ruga can a shahu da su su koma can wurin da makada da maruka da limammai da sauransu kaga yanzu an bari ko to da wajen zanen suna shi ake yi in an zo daurin aure shi ake yi in an zo wajen mutuwa shi ake yi duk inda aka ce ai salata annabi sai ka ji mutum ya kawo salatul fati ayiwa annabi salati sai ce Allahumma salli ala Muhammad al-fatihi lima ahulika wai kuma saboda wasu ma hakuri suke da shi salatul fati wai yahi abinda yasa aka ce yahi kowane salati kaga shi wancan salatin manaza a wulakantar da na annabi kenan kaga shi wancan salatin cewa yayi kayi wa annabi kamar kwatan kwacin yanda kama annabi Ibrahim yo da shi da Ibrahim kin wai wani daraja kaga yahi ba ma a gamawa to shi kuma wanga cewa akai haƙa kadarihi wa maqdarihil aziz kamai salati haƙa kadarihi gwalgwadan girman shi wa miqdarihil azim da matsayin shi mai girma kenan ba kamar irin na annabi Ibrahim ba a'a kai mai wanda yake kulgudan girman shi da matsayin shi ai duk sabbatunka indai aka ce wanga annabi ne ya koya shi to point duk abinda zaka fadi kai ƙarya ce kake wallahi sai ka kare wahalarka da irabinka da tajwidinka da cewai ke yanka mun kai mun san ƙarya ce kake ba biyan da za a yi magana ka ta shiga gaban ta annabi ko falsafar ka ta shiga gaban ta annabi nabi za a tura wa karantar da addini har ya gama karantar da addini bai kawo salatul fati ba sai daga baya wani dubara ci ya kawo mai shi kuma ya shiga gaban na annabi wallahi ba yayyuwa ai karamci in za a masalatul fati sauki shine a ce ya halatta a yi shi shine karamcin kuma shine sauki na karshe a ce eh ya halatta a yi shi shine karamcin abin da za amma zancan cewa yahi ai ba zancan ka ce yahi qur'ani ba wannan haukama ne da rudu cewa yahi wanga salatin kadai yana nuna rashin kumiyarka kuma zai ga mai cewa haka nan in an jima yazo yana kore ni annabi kuna wulakatar da annabi shi da abin da ya shahi annabi sai ya ji wai ko karatu ake aka ce ai ba kai ba ko annabi ma ba ka da cika annabi ake ce ma ko wannan mutane sai rena annabi ba su girmama annabi ai annabi ya karin a ce mai ko yanzu da ce mashi ko annabi ma bai yi kaza ba da kuma cewa salatin wani mutum ya yi na annabi wanda ne yake nuna rena annabi sai ka nuna a baki kai mai girmama annabi ne amma da an ce salatin annabi ya yi na kowa sai ka ji haushi sai ka ji kamar su kakkane ake amma an ce na masoya annabi sai ka fito to su annabi da baki ne ake yi da magana ne inda haka nan ne ai da dun zama mawaka mai tarairayawa inda waka ce ake yi ta san annabi da waka za ka ji kala kala wanda baka taba ji ba don haka ba da waka bane son annabi son annabi addini ne ibada yanzu kaga yau 12 ga watan Rabiul Awwal ko yau ne Maulidi don haka ɗan Maulidi yau ne suke san annabi mu kuma kullun cikin san shi muke tun sai shekara ta kewayo yanzu inda Maulidi shine san annabi da ya zama kenan san annabi daga shekara sai shekara ko kaga wannan kadai ya ishe zama matsala a ce Maulidi shine san annabi duk wanda ba Maulidi ba ya san annabi to ku san annabin naku sai shekara ta kuke yin shi kaga akwai matsala wannan ma kadai ya isa ya nuna ƙarya ne duk wanda yace maulidi shine son annabi to ya san ƙarya ce yake in kuma ba ƙarya bace kake yi to ga mana a musulunci shi son annabi shekara shekara ne aka ce ku taru ku so annabi da kun soci sai ku wace kuma sai wata shekara ku ƙara taruwa ku so shi a kowace kyautawa dole ya zama kana son annabi da zaran ka aja san annabi daidai da minti daya to shikenan kai ba musulmi bane dole ne san annabi ya kasance tare da kai ya lizimce ka dindindin ba ka da damar aja san annabi har sati guda balle wata balle aizancan shekara to dan haka masu san annabi na shekara shekara yau ne za su huto su yi rawa da kidi saboda kaunar annabi da haka wannan ƙarya ne wallahi duk wanda yace maulidi shine san annabi billahi allazi la ilaha illahu ƙarya yake wallahi ƙarya yake tallahi billahi ƙarya ce yake oh da inda ba ƙarya bace yake yi kaga Abubakar da Umar da Usman da sauran sahabbai suna kaunar annabi amma su taba yin maulidi ba kai har shehu wani wasu shehun nan ma na ku ba su yi ba to in san annabi shine yin maulidi kenan su ma makiyin shi da haka yana cikin rena hankalin mutane da kuma wasa cikin fage na ilimi a samu wani mutum ya kaho hulla ga kwanya ko ya nada rawani ya ce ai maulidi shine son annabi muna yi rasa annabi kare na mutane ne kai kuma ka gano kamar da sauran mutane ka maida su wato kai ba komi kenan dan haka zaka ruda su ka musu ciwa-ciwa ka ce son annabi shine maulidi ba shi bane son annabi maulidi ba shi bane son annabi saboda an so annabi tun kan a fara maulidi maulidi a tarihin shi sai da aka ɗaruruwan shekaru ana musulunci kamin a fara yin shi a tarihin shi lalle maulidi bid'a ce wadda ta jima saboda maulidi ina ga ya tunkari shekara dubu ana yin shi ko ya jima ana yin shi to kuma wasu suna kafa hujja da wannan su ce ai shekaru ɗaruruwa ana ta yi shi ma wannan abin dariya ne da mamaki an shekaru ɗaruruwa ana yin abu shikan na zama gaskiya tun da aka halicci annabi adama ba dan adam na sura ƙarya ba to ƙarya ta zama gaskiya kenan ta zama daidai ka bincika tarihin shan giya da shi da maulidi ya shiga gaban wani lahi ta jumawa amma ana sha yanzu amma daidai ne ba daidai bane dan haka duk wani iskanci da Allah ya hana tun a da ne ake yin shi tun kamin ma a saukar da wahayi hasali ma an saukar da wahayi saboda ana yi don a hana to amma bai zama daidai ba har yanzu kuma ba a daina ba to cewa an jima ana yi wannan yana nuna ma mamakin mutum da mutum kana son ka ga bahu da kanshi wanda ba ya da kai to ka kalli mutumin da ke cewa wai shekara da shekaru ana ta yin abu a ce kuma wai ba ya da kyau a ganin nan ba ilimi cikin ka ya ne za ka ce shekara da shekaru ana ta yin abu ka je ka tambayi duk jahilcin mutum ya san duk tsohon tsoho ya tarda ana ƙarya duniya ya tarda ana yin ta amma har yanzu ba ta taɓa rikidewa ba ta zama gaskiya to dan haka wannan kwata-kwata ba ya cikin babi na hujja ko na dalili kuma yanzu yin maulidi tunda san annabi ne shikenan sai a tsaya kullum ma sai mutane sun yi nazari sun ga abin da za su cewa kan maulidi kullum sai sun yi nazari sun ga dan haka dai maulidi baƙar bid'a ce kuma bid'a wadda take da daɗi ga wasu saboda ana yanka kaji a yi ciye-ciye a yi kaɗe-kaɗe a yi raye-raye a yi cakcako lebu a yi abubuwa da dama saboda haka kenan shi yasa ba su bari to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan salatin shine salatin da ya karantar kuma ya fi kowane salati wassalamu kama alimtu yace shi kuma assalam kamar yanda kuka sani ma'ana kamar yanda kuka sani shine kamar yanda ya gabata ko assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh to wannan shine assalam wanda aka ce wa sallimu taslima rawahu muslim wa zada ibn khuzaimah fihi fa kaifa nusalli alayka idha nahnu sallayna alayka fi salatina ya zamu yi maka salati idan muka zo yi maka salati a cikin sallanmu fa ana abi hurairah radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idha tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'in idan dayan ku yayi tahiya to ya nemi tsarin Allah daga ababe guda hudu ya kuli yace Allahumma ya Allah inni a'udhu bika min adhabi jahannam lalle ni ina neman tsarin kai game da azaba ta jahannama jahannama suna ne daga cikin sunayen wuta ana ce mata jahannama ana ce mata sa'ira ana ce mata hawiya ana ce mata hutama tana da sunaye daban-daban wa min azabil qabri kuma daga azaban kabari wannan ciki akwai tabbatar da azaba a kabari dama kabari ko dai ya zamo dausayi daga cikin dausoyi na aljanna ko kuma ya zamo wato wani rami daga cikin ramu na wuta mutum yana samun ni'ima a cikin kabari idan ya zama cikin waɗanda suka samu dacewa Allah ya sa mu ciki. Yana samun azaba cikin kabarin shi idan ya zama cikin tababbu Allah ya mamu tsari da su. Don haka wannan hadisi ya nuna cewa ka nemi tsarin Allah game da azaban kabari. Wa min fitnatil mahya wal mamat, kuma daga fitina ta rayuwa da ta mutuwa. To akwai fitintunu a cikin rayuwa masu tarin yawa. To kaga wannan addu'a in mutum ya lizumci yinta duk in kai sallah sai kai, eh Allah zai karba maka. Allah mai jin addu'a ne, mai karba addu'a ne, sami'un qaribun mujibud da'awati. Haka yana karban addu'a yana kusa, mutum ya lizumci fadin wannan addu'o'in duka sallan da kai sai ka fadi ko nafila ko farilla. To insha Allah ta'ala zaka samu cikin wanda zaka shiga cikin wanda Allah zai amsa musu, ya tsare su game da azabar jahannama, ya tsare su game da azabar kabir. Haka ma fitinar rayuwa da ta mutuwa. Fitina ta rayuwa tana da yawa. Daga cikin fitinar rayuwa wato akwai mutum ya bi sha'awoyin duniya, ya yi talababiya daga addinin shi. Akwai fitina ta ash-shahawatu wa shubuhat, fitina ta sha'awoyi da fitina ta shubuha. Shubuha shine kawai sai a zo a yi ta ma wasa da kwakwalwa, sai wani ya zo ya ce ma kaza daidai ne a addini, ai duk wanda bai yi kaza ba kafiri ne, ba mutumin kirki ba ne. Sai ya karanto ma aya, sai ka ji aya, eh abin fa kamar haka ne. An jima wani ya zo ya ƙara tillaka, to in ba a yi sannu ba sai ta laɓaɓiya ta ja ka, sai ka bi wani batacce ko wani ɗan bid'a saboda daɗin bakin shi. Sai ka yi dibin anya ba, to kaga idan ka bi shi ka goce ka yi ta laɓaɓiya, wannan kuma tana cikin fitina ta rayuwa. Ka zo ka bi shubuha, shikenan shubuha ta tahi da kai. To sannan haka ma akwai fitina ta sha'awa, ka bi sha'awoyin duniya su ruɗe ka, kawai su raba ka da Allah. To wannan yana fitina ta rayuwa. Fitina ta mutuwa kuma wato akwai fitina da take bujiro ma mutum lokacin mutuwan shi. An ce lokacin mutuwan mutum shaidan yana zuwa ya bujiro mai da addinai daban-daban dan dai ya mutu akan addinin da ba musulunci ba. Amma in mutumin kirki ne, ya rayu yana biyayya ga Allah, yana bin Annabi sau da kafa, to Allah ya dauki alƙawarin cewa sai ya tabbatar da shi, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wanda kuma ya zama munafiki ne ba haka ba, to ba Allah ba zai tabbatar da shi ba. Dan haka sai shaydan ya zo ya gilmo mai da wani addini, sai ya mutu akan shi, ya mutu ba yahudi ko ya mutu ba maguje ko ya mutu akan, dan kaga wannan fitina ce. To fitinatul mahya wal mamat, akwai jarabawa ta rayuwa. Duk jarabawar da Allah zai maka ko cikin kanka da kanka, ko cikin iyalinka, ko cikin dukiyanka, duka yana cikin fitinatul mahya. To kaga kana neman tsarin Allah game da wannan, domin wasu fitintunin in suka zo gaba suke yi da kai, sai su raba ka da aqidanka, su raba ka da Allah, su raba ka da Annabi, su dora ka akan wani tafarki na wohi, kai ta goho kana zuha kana wahala kana jira a rubuta lada a baka, alhali kuma aikin banza ne kake sai ka yi ciku a lahira. Domin kaga wannan yana cikin fitinar rayuwa. A zo yanzu wani mutum da dadin bakin shi kawai ya zo ya janye kai ce ma kaza ne daidai, ya saka kai ta yanzu irin mutanen da ake sanyawa rawa cikin rana, wani sai ga ana rana zuwan shi tana hamatta, gashin hamattar shi ya jika, amma yana ta jijjiga jikin shi, wai zikiri ne yake, wai haka ne ake zikiri, haka aka koya mai, kuma shi ne ya yi imani da shi. Kaga ya sha wahala da ya ta da jijiyoyin jikin shi, kuma wallahi shi jiran yake samu lada akan haka. Ka gani ko ai zai ga surprise a lahira. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, abinda baya cikin lissahin su shi zai bayyana gare su a wajen Allah. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, aikin su ya lalace tun a rayuwar duniya amma su tsammani suke sun kyautata aiki. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi far'ahu hasana fa inna Allah yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Dan haka mutun ya nemi tsarin Allah game da fitinar rayuwa da kuma fitina ta mutuwa. Wa min fitnatil masihid dajjal, kuma daga fitinar wato almasihu shine dujjal, muttafaqun alayhi. To shi ma wannan fitinai ta almasihu ta dujjal, wannan babbar fitina ce. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta ta da fitina mai girma. Yace tun daga halittar Annabi Adam har zuwa tashin alkiyama ba a yi wata babban musiba ba irin zuwan dujjal. Zuwan dujjal tashin hankali ne, musiba ne. Don haka mutumin kirki bai fatan Allah bayyana dujjal gaban shi, saboda dujjal zai zo da shubuhohi, wanda yana iya yin gaba da ka kuma zai zo da abubuwa wanda suka saba wa al'ada duk abin da kake tunanin zaka kore shi da shi zai ga yake kurwa zai zo da ido ɗaya amma yace shi Allah ne yasa manzo Allah yace inna rabbakum laysa bi'awan ubangijin ku ba ido ɗaya gare shi ba to shi fa dujal ido ɗaya gare shi ga mutun da ido ɗaya kato yana cewa shine Allah kuma in ka tambaye kace to ka gwada mana alamomin kai ne Allah yace mi kake so ya gwada ma in kai ne Allah yanzu nan kace sama ta yi ruwa sai yace sama ta yi ruwa sai ta yi in kai ne Allah akwai kaka na yau shekara 28 da ya mutu ga kabarin shi nan je ka tado shi sai yace kabarin a yace mai yace masa taso taso bawa na kawai sai tsohon najadi ya taso shedan ne zai taso daga cikin gabarin in shedan ya taso sai ya fito sai ya bayyana da siffa komai da komai da kamanni kada shedan ya san kakanka ni zamani guda dan haka sai ya taso kawai da kamanni irin nashi komai da komai sai ka ganshi kuri kace eh ho shi ne na ga dama ma sai ya ma nasiha ce dana a ayi ma Allah da eh ka gani dan haka abinda duk kake neman duja ya maka sai ya maka na wanda ya saba wa al'ada manzo Allah ya ce zai zo da wuta da aljanna amma wanda yake ce mu aljanna ita ce wutar Allah wanda yake cewa ita ce wutar dashi to da ya tilla ka kawai ka jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa al'umma shi gargadi yace babu wani annabi sai da yamma al'umma shi gargadi game da almasihu dajjal amma babu annabin da ya bayyana ma al'umman shi bayani kararakan dujjal irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya fayyace bayani sosai akan dujjal dan haka wasu malamai in suna bayanin dujjal suna ma iya nuna maka shi in ya fito saboda tsananin yanda suka karance shi suka san shi sosai dan haka to shine ake neman tsari daga fitinar shi saboda fitinar shi fitina ce mai girma ana ce masa almasihu saboda yana da shahahin ido almasihu kenan mamsuhul ayn wanda aka shahi ma ido ido guda gare shi gudan shahahin to shi sa shi malamai suke bambance shi da Isa Isa ana ce masa almasihu amma masihul huda shi kuma dujjal ana ce masa masihul dalala shi Isa abin da yasa ake ce mai almasihu saboda yana shahon marar lahiya ya warke in ya shahi marar lahiya sai ya warke shine ma'anan almasihu na Isa shi kuma ma'anan almasihu na dujjal shine mai shafahan ido kuma a bisa goshin shi an rubuta kafir haka hadisi yazo tabbatar da an rubuta kafiri kuma kowa zai iya karantawa duk inda musulmi yake wanda ya iya karatu da wanda bai iya ba zai iya karanta kafir kawai ga yanan kafiri aka rubuta amma kuma da kafiri a goshi kuma yana cewa shine Allah kuma yahudawa ne za su bi shi manzon Allah ya ce al'ummar da za ta yi kowa biyayya gare shi sune yahudawa kuma har inda za a kashe shi sai da manzon Allah ya gai ko yace za a kashe shi a wani wuri inda ake ce mashi babu luddin to babu luddin har yanzu sanannen wuri ne yana nan cikin Palestine kuma Allah hikima gare shi kaga yanda yahudawan nan ke ta yaki suna ta bala'i sai sun zo sun tare cikin Palestine ko wallahi alama shi tashin kiyama sai sun gama yakin da barazana in sun mamaye Palestine sun tare to sai dujjal ya fito cikin su don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da inda dujjal zai fitowa cikin yahudawa kuma anan cikin Palestine za a kashe shi to kakkai mamakin wannan lamarin da yahudawa suke suna ta koran musulmi suna ta kashewa so suke su su zo su mamaye garin su zauna gaba daya wataƙila akwai hikima daga wurin ta wanda Allah yake nihi ya tabbatar ta wato tabbatar da alƙawalin shi wanda ne yanzu suna nan suna ta gangami duk inda yahudu suke su taho a tare cikin Palestine kuma duk inda wasu kafiran duniya suke kama ai kowa san zalunci ne suke kirikiri ya bayyana a duniya amma dai masu karhin duniya sun yi tsaye suna kama musu sai an yi to dan haka dama nan ne dujjal zai hutawa kuma cikin su zai huto wataƙila sai sun gama gangamin da ce da sun halhada gaba daya sai dujjal ya bayyana cikin su to dan haka manzo Allah dai yayi karanta da ya karantar da al'umman shi cewa su dora neman tsari daga fitina ta dujjal ad-dajjal an kira shi da haka saboda ad-dajjal daga ad-dajjal ad-dajjal shine shiddatul kadhib tsananin ƙarya to shi mugun makaryaci ne dan wanda zai zo da ido guda ya ce shine Allah ai wannan ya kai shirgegen makaryaci to shi sa ake ce mai ad-dajjal kenan shi kanshi sunan nashi yana nuna wato katan makaryaci ne wa fi riwayatil muslim idza faraga ahadukum min at-tashahhud al-akhir a wata riwaya ta muslim idan ɗayan ku ya gama tahiyya na ƙarshe wa ana abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu annahu qala li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam allimni du'an ad'u bihi fi salati daga abubakar as-siddiq yadda Allah ta tabbata a gare shi ya ce ma ma'aikin Allah sira da amincin Allah su tabbata a gare shi koya mani wata addu'a wadda zan dora roƙon Allah da ita a cikin sallata qala sai ya ce kul ka dora cewa allahumma inni zalamtu nafsi zulman katira wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim wannan addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyawa Abubakar Siddiq ita ma ya nuna yana daga cikin addu'o'in da ya kamata musulmi ya dore yi cikin sallar shi bayan ya gama tahiyya ya fara addu'o'i sai ya kawo wannan ya karanta ita ma domin addu'a ce ta roƙon Allah ya gafarta zanubai duk wanda Allah ya gafarta mai zanuban shi ya mai rahama to shikenan wannan ya tsira ya sha to za mu tsaya akan wannan hadisi abinda muka karanta na daidai Allah ta'ala ya amfane mu da shi ya ba mu lada kurakurai kuma Allah ta'ala ya gafarta mu su kuma ya nuna mu su mujara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka walhamdulillahi rabbil alamin